ubangiji Allah ka shirye mu idan mutum wani kalubale ne ko kuma talauci ko kuma rashin aikin yi ya sa shi yake bariki dan ya samu ya tsira da wani abin Allah ubangiji ka ba kowa aikin idan mutum yana sane yake yin wannan akamari ubangiji Allah ya waiwo da shi ya dawo ya bi amma wannan al'amari gaskiya ba mai dorewa bane
kai to a daina yawo Adena kwalja, Adena AP, Adena in runs, Adena yao, Adena kwalja, Adena AP, Adena in runs, so kwalja, kwalja, kwalja wacha da riba, kwalja, kwalja, chutuka za kudiba, kwalja, kwalja, kwalja wacha da riba. Kwalta, kwalta, tutika za kudiba Adena yao, adena kwalta Karkenki ya rudeki, kukawa enki surudeki Abun dunia ya rudeki, kasa kaiki sabariki Zasa kaiki sabariki, yaka mata kibani Idenki zeya bude, auranki rupa asirinki Mutinchinki kikare gidan ku ki kare shi tun ana kama miki daki zaki fara kama wada kanki haki rasa gurfana tun ana so a banki ya zuba mu a so mu a banki maganin barkar da a so mu kar ki zo ki ce zaki koma kar ka kar da ki so mu kar ki zo ki ce zaki koma a daina yawo a daina kwalta a daina AB a daina runs a daina yawo Adena kwalta Adena AP Adena in runs Hey, yo Kwalta 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 bata da riba Kwalta Kwalta Chutuka za kudiba Kwalta 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 bata da riba Kwalta Kwalta Chutuka za kudiba Adena yao Adena kwalta Adena yao
abu ɗaya ne fa ake kwafewa da shi ake kafewa da shi kai shine kwandam mutum zai sa kwandam ya neme ka ko wani abu ba sai lalle HIV ba ce ba fa ciwo a wannan lokacin akwai ciwon sanyi mai kare dan na gari wanda in ya kama ki idan zaki karar da maganin garin nan bai isa ya sake ki ba wallahi ba ki isa ya sake ki ba wallahi